بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة ليا قوات جماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 21 ga watan September 1998 al-shaykhul muhaddithul allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani hafizahullahu yace rukniyatul fatihati wa fadailuha matsayin fatiha a sallah da kuma bayani akan falalolinta ma'ana ita fatiha rukuni ce abinda ake nufi da rukuni shine farilla abinda yake tilas dole lallai sai ka yi shi amma akwai bayani dangane da abubuwan da suke wajibi dangane da sallah da makamantanta in ai wato farilla in aka ce kaza rukuni ne ko kaza farilla ne ko wajibi ne to duk ma'ana ɗaya ne a wurin da yawa daga cikin ainihin malamai sai dai wasu malamai suna bambancewa su ce da farilla da rukuni duk abu ɗaya ne amma in suka ce wajibi to suna nufin sunna muakkada to akan wannan ka'ida al-shaykhul allamatul albani ya tafi akan wannan littafi duk zanda kaji albani ya ce maka tahiya wajibi ce ba yana nufin farilla ba kamar yadda kai ba malike ka sani yana nufin tahiya sunna ce mai ƙarfi kaga bai saba wa abin da ka sani ba ma'ana tahiya sunna ce mai ƙarfi haka kai ka saba sani haka ka saba cewa to shi kuma sai ya ce maka tahiya wajiba ce salatin annabi wajibi ne du'aul istiftahi wajibi ne duk me yake nufi sunna mai ƙarfi amma in kaji ya ce kaza farilla ne ko kaza rukuni ne to yana nufin wannan abu wanda ka riga ka sani cewa farilla ne a sallah shi yake nufi da rukuni to abubuwan da suke dole ne dangane da sallah sun kasu kashi biyu akwai dole na wajen sallah kafin a shiga sallah akwai dole na cikin sallah to duk abin da yake dole ne a cikin sallah shi ake kira farilla shi ake kira rukuni duk abu ɗaya ne duk abin da yake dole a yi shi kafin sallah shi ake kira sharadi dan haka duk sanda kaji an ce tsarki sharadi ne na ainihin ingancin sallah ko sharadi ne na wajibcin sallah fuskanta alqibla kamar yadda zaka ji malaman fiqh su mai ishmawi suna bambancewa kaza sharadi ne na inganci kaza sharadi ne na wajibci ma'ana abinda suke nufi da sharadi abinda yake dole ka yi shi kafin ka shiga cikin ibada ma'ana sharadi shine alama da Allah yake cewa wa qad jaa ashratuha hakika alamomin tashin alqiyama sun shiga duk mutumin da aka ga yayi alwala alamar me kenan sallah to alwala sharadi ce ga sallah dan haka alwala ba za ka ce farilla ba ce ga sallah a'a sharadi ce ga sallah wanne irin sharadi sai ka ce sharadin ainihin wato abin nan inganci ma'ana duk mutumin da ya salla babu alwala sallar bata inganta ba fuskanta alqibla sharadi ne ga sallah sharadi na inganci duk mutumin da ya salla bai fuskanci alqibla ba sallar bata inganta ba amma abin da ya shafi shigar lokaci to sharadi ne na wajibci sallah ba za ta zama wajibi akan shi ba sai in lokaci ya shiga to shine malaman fiqh suke nufi kamar yadda shi mai ishmawu ya bambance ma'ana duk abin da yake wajibi ka yi shi kafin ka fara sallah shi yake kira sharadi to ya kasu kashi biyu akwai sharadin wajibci wanda da ya shiga to wannan sallah ta zama wajibi shine shigar lokaci yanzu tunda karfe 7 muke yanzu gashi ainihin wato saura minti 5 to yanzu sallar isha ba wajibi bace akan mu dan me dan lokacin ta bai shiga ba to kaga ashe shigar lokaci sharadi ne amma me na wajibci amma tsarki fa to sharadi ne na ingancin sallah to dan haka daga yau sai ka fahimci ashe da farilla da rukuni da sharadi duk ana nufin dole to amma farilla da rukuni ana nufin dolan da ke cikin ibada kamar sallah sharadi ana nufin dolan da ke wajen ibada kafin a fara ibadar to yana son ya bayyana maka rukuniyatul fatihati matsayin fatiha ma'ana fatiha a sallah rukuni ce dole ne sai kai Fatiha wa fadailuha da kuma bayani akan falalolinta. الشيخ العلامه الالباني يتي وكان يعظم من شان هذه السوره من ذا الله صلى الله عليه واله وسلم يا كسانتي ينا جرمم الامر wannan sura ta Fatiha من ذا الله yana habbaka sha'aninta وكان يقول har ma kasance yana cewa la salata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab fasaidan babu salla ga duk wanda bai karanta Fatiha ba zuwa abin da yake sama da Fatiha. Ma'ana matukar kai sallah baka karanta Fatiha ba baka da wannan sallah. To sai ce fasaidan haka abin da yake sama da Fatiha ma'ana sura. To kaga da ya ce wasaidan to ya zama hukuncin sura ita ma ta zama farilla ta zama rukuni. Amma da yace fasaidan to wannan ya nuna cewa hukuncin Fatiha daban da hukuncin sura. To sai malamai sai suka yi sabani malaman fiqhun Hanafiya da malaman fiqhun Malikiya suka ce ita wannan sura da ka gani a sallah to wajiba ce ma'ana sunna ce mai karfi. In ka batta da gangan sallar ka ta baci. In ka batta da mantuwa sai kai sujuda ainihin qabli ko kuma kamar yadda suka hukunta. Malaman ainihin Hanabila na fiqhu da malaman Shafi'iya suka ce sunna ainihin ita sallar sura to mustahabbi ce. In ka yi ta a sallah ka kyautata, idan baka yi ta ba sallar ka ainihin tayi bata baci ba ko da gangan ko da mantuwa. In ya zan ka batta da gangan ba komai ai kaga da mantuwa ma ba komai kenan. To waɗannan zantuttuka nasu guda biyu idan ka ɗibe su ka auna su a ainihin mizani magwajin shari'a sai ka ga cewa maganar da Hanabila da ainihin Shafi'iya suke akai ita ce daidai cewa sallah ai sura a sallah to mustahabbi ce. In ka yi ta yayi kyau, in baka yi ta ba da gangan ko da mantuwa babu qabli babu ba'di akan ka. Wannan magana ita ce sahihiyar magana waɗanda dalilai daga cikin sunna suke karfafa kamar yadda zamu zo ainihin mu samu a gaba. Akwai babi sukutun da guda da malam Yaware zai magana akan cewa ga ainihin matsayin ita sura din. To amma yanzu saboda wannan matsalar fasa'idan dan kasancewa wannan fadin tana fa'idan tadda at-tartibu ne wat-tarahi a ka'ida ta ainihin wato lugal arabiya da summa da irin wannan fa da makamantansu to suna fa'idar da tartibi ne. Ma'ana sai ka ce duk garin nan ba wanda na dogara da shi sai Allah sannan wani to kai daidai a cikin tauhidi ba kai laifi ba domin wannan sannan din nan da kace to irin su daya da wannan kamar kace summa fulanu tawakkaltu ala llahi summa ala sayyidi. Misali kaga da ka ce tawakkaltu ala llahi wa sayyidi to shirka ta shigo wajen lafazi. Amma sai ka ce zumma to ka nuna wannan sayyidin wannan shugaban naka yana ƙasa da Allah kenan to babu laifi. To haka wannan hukuncin ma da ka ce bi fatihatil kitabi sai ya ce fasaidan da ya ce wasaidan to ya zama sura hukuncin su daya domin wawun din ya zama wawul atafi. Amma yanzu da ya zama fasa'idan to ya zama ainihin wato tana fa'idantar da at-tartib wa tarahi ma'ana hukuncin daban-daban ne. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim wa Abu Awana wal Baihaqi sunan suka ruwaito shi wa huwa mukharrajun fil irwa'i. Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani yace wannan hadisi yana nan ya fitar da shi a cikin Irwa'ul Ghalili lamba hadisi na 302 wa fi lafzin a cikin wani lafazi la tujzi'u salatu la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitabi manzan Allah yace duk sallar da la tujzi'u salatu salatu la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitabi sallar da duk mutum bai karanta Fatiha a cikin ta ba to bata yi ba wannan sallar bata halatta ba bata yi ba ba daidai bace. Wannan hadisi gashi al-Imam ad-Darqutni ya ruwaito shi wa sahahahu kuma ya inganta shi wa Ibn Hibban haka Ibn Hibban ma ya ruwaito shi fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih wa huwa fil masdar as-sabiq. Ash-Shaykh al-Albani yace wannan hadisi yana nan a cikin littafin da aka ambata dazu. Dizan da malami yace duba Bukhari da yazo gaba ya sake kawo wata magana ko na hadisin sai yace duba al-masdar as-sabiq wato duba littafin dazu sai ka sake duba Bukhari din nan. To waɗannan hadisai da ya takhrijin su can na farko sai yace wa huwa mukharrajun fil irwa wannan nabiyu ma da ya takhrijin shi sai yace wa huwa fil masdar as-sabiq ay fil irwa bi nasr raqab a cikin irwa'in irwa'ul ghalil kuma a wannan lambar da ya faɗa maka ta dazu don haka bai faɗi wata lambar daban ba. Wataratan yaqulu wan lokaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man salla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghayru tamamin mutumin didde salla bai karanta Fatiha a cikin ta ba kaga sai yace fatihatil kitab mabudin littafi
فهي خداج wannan ainihin sallah na kasassa ce to kalmar khidaj din nan sai fassara ta kasa yace aina kisa na kasassa ce wa qad fassarha annabi sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi ghayru tamamin shi kanshi kaga annabi ya fassara ta a gaba da yace ba cikakka bace wato na kasassa ce kenan hiya khidajun wannan sallah na kasassa ce hiya khidajun wannan sallah na kasassa ce khidaj daga ainihin wato daga nan aka samu kalmar khadij zaka ji cikin sahabbai akwai khadij rafi ibn khadij akwai sahabiya khadija to khadija asalin ka ji sun ce khadija ala jahiliya tun a jahiliya suna sanya waɗannan sunaye ko musulunci yazo ya amince da su ma'ana wanda ko wadda aka haifa bakwai ni tana wata bakwai ko yana wata bakwai shi yake sawa ainihin khadija kamar ka ga mutun ya sanya wa dan shi umar ada ko ammar ko makamancin haka ma'ana yana yawan haihuwa ƴaƴan ne suna mutuwa to in ya haifi wannan sai ya sa mishi Umar wato ana roƙon Allah wannan da ya rayu ya samu rayuwa haka kaga mutun ya haifi ƴaƴa sanya mata Fatima ma'ana yayayya saboda yana haihuwa ƴaƴan ko yayi ba su kaiwa sai su mutu to sai ya haifi sai ya sa mata Fatima wai yana fatan Allah ya bar wannan ko zuwa yayi mata kai mana to tunda manzo Allah ya amince da waɗannan sunaye shikenan baka da buƙatar ka zo ka ce ah to wannan Khadija bakwai ni wannan Fatima yayayya to yaya za a sa a'a tunda manzon Allah ya amince da waɗannan sunaye ka amince da su shine zaman lafiyanka kuma in ka zo haka zaka kira su tunda alani ne suna ne is a noun suna ne ba a fassara shi ba zaka zo ka ce an Fatima radiyallahu anha daga yayayya Allah ya ƙara mata yarda an Khadijata daga bakwai ni an Abi Hurairata daga baban yarkenwa a'a ba haka zaka ce ba sai ka fadi yadda daga Abi Huraira daga Umar daga Hassan daga abin nan ghairu tamamin wannan sallah ba cikakka bace yace Muslim ya ruwaito wannan hadisi wa Abu Awana da al-Imam Abu Awana to waɗannan ainihin surori waɗannan hadisi suna tabbatar mana da matsayin Fatiha a sallah cewa rukuni ce dole ce tun daga shi annabi da kansa yace babu sallah ga wanda bai ta wa yaqulu kuma منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشي قال الله تبارك وتعالى الله من البركة دوكك يتشي واتوانا الحديث القدس كين حديث القدس شيني الله متوك كنسل كي مغانا دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوچي يشي في الله يجي في منزل الله يجي أنا مغانا دا شي تزوچي كو كما أتكين بچي ko ta cikin tunanin shi sai ji Allah na magana da shi kai tsaye yana magana da shi wannan shine alhadisul qudsi in yazo ba da labari sai ka ji mai riwaya sahabiya ce manzon Allah ya faɗa mana cikin zantukan da ya ruwaito daga ubangijin shi mai tsarki ko kuma yace manzon Allah sallallahu Allah madaukakin sarki ya ce a cikin zantukan da ma'aiki ya ruwaito daga gare shi to a takaita wannan shine ainihin alhadisul qudsi hadisi alqudsi suna ainihin da yawa hadith al-qudsi hukuncin shi daya da al-hadith an-nabawi dangane da ainihin hukunci ko da yake hukuncin shi bai kai hukuncin al-qur'ani duk da an ce daga Allah yake zaka dauke shi a sallah kai fatiha amin kace ainihin ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman a ba zaka karanta al-hadith al-qudsi a cikin sallah ba ma'ana hukunci dai ana son kasancewa daga Allah ne wannan magana take kai tsaye tare da cewa shi kanshi al-hadith an-nabawi daga Allah yake amma lafazin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bambancin su da hadithul qudsi daga cikin bambancin shine shi ko hadithul qudsi lafazin da kaji manzon Allah ya faɗa to haka Allah ya gaya mishi amma alhadithun nabawi to ma'anar ce sai manzon Allah ya bada ainihin bayani da ainihin harshen da jama'a za su fahimce shi ya zama ainihin ya dubi menene Allah ya shar'anta mai sai ya ce ku yi kaza kawai mun fahimci wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki mai albarka da daukaka yace qasamtu salata na kasabta fatiha ita ake nufi da as-sala anan gashi yace ya anil fatiha wato fatiha wa huwa min itlaqil kulli wa iradatil juz'i wannan ainihin wato wani salo ne na a dauki suna na abu baki daya a danganta wa wani bangare ta aziman dan girmamawa wato sallah sukutun da guda tana dauke da fatiha da sura da tahiyya da salati da tasbihi da kabbara to amma sai aka ware fatiha ita kadai a wannan hadisi sai aka kira ta da cewa sallah din dan me dan a nuna girmanta kamar ta dubi wani dagacin kauye ko wani mai anguwa sai ka ce ai suwa na su ne gwamnati suwa na hukuma kenan wanda shi wannan mai anguwa ko dagaci ko hakimi bangare ne na ainihin hukuma, amma sai kace ai suwa ne sune hukuma. To kaga wannan itlaqul al-kulli ne wa iradatul juz'i bihi ta'ziman. Mun fahimci wannan da kyau ko? Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfaini. Allah yace na raba Fatiha tsakani na da bawa na kashi biyu. Fa nisfu hali, rabin ita Fatiha nawa ne. Wa nisfu hali 'abdi, rabi kuma na bawa na ne. Wato Fatiha rabin ta addu'a ce, bawa yana roƙon wa kanshi, rabi kuma yabo ne da godiya ga Allah, yana yabon Allah. Wale abdi ma sa'ala, abin duk da bawa na ya roƙe ni zai samu, zan bashi. Kaga Allah haka yake kiran mutane cewa su zo su roƙe shi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah yake ku roƙe ni zan amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, masu girman kai ba su roƙo na za su shiga wutar jahannama cikin kaskanci. Sannan cikin hadisi sahihi da al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito, annabi yace addu'a huwa al-ibada, addu'a ma ita ce ibada, ma'ana wanda dukkan nufa kai tsaye da wata bukata da ba wanda zai iya warware maka ita sai shi, wannan ya kai matsayin ka bauta mishi. Dan haka kakkai wa haka kowa, kakkai haka ga kowa sai ga Allah shi kadai. To shine sai ainihin anan cikin wannan hadisi sai annabi yake cewa abin duk da bawa na ya roke ni to zai ainihin samu wannan abu. Jama'a mun fahimci wannan? To kaga bambanci kenan daga cikin bambance bambance da Allah madaukakin sarki. Duk abin da kake so ka roki Allah, Allah madaukakin sarki yana da shi zai baka, har ma in baka roke shi ba sai fushi da kai. Amma dan adam yayin da kake roƙon shi fushi yake da kai. Akan haka ne al-Imam Shafi yake cewa Allahu yaghzabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghzabu. Allah a lokacin da kake roƙon shi, kake kin roƙon shi sai fushi da kai. Dan adam kuma kana roƙon shi yana ƙara fushi da kai, kana roƙon shi yana ƙara fushi da kai. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to sai ma'aikin Allah yace iqra'u, to ku karanta. Kaga daga al-hadithul qudsi ya koma al-hadithun nabawi, ma'ana manzo Allah yana ruwaituwa daga Allah, kuma yana tsayawa yana sharhi yana bayani kenan. Domin dama Allah ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da al-Qur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda ainihin aka saukar maka. Ma'ana yanzu yana ruwaituwa daga Allah sai ya tsaya kuma yana sharhi, sai ya ce iqra'u, ku karanta Fatiha ku ji. Yaqulu al-abdu, bawa sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Yaqulu Allahu ta'ala, sai Allah ya ce hamadani abdi, bawa na ya gode mini, ya kamba mani, ya girmama ni. Allah yana son godiya jama'a, shi yasa na daga cikin sunayen suratul Fatiha ana ce mata suratul hamdi, surar godiya. Tare da cewa ba ita kadai ta fara da alhamdu ba, akwai surori kamar guda biyar cikin alqur'ani sun fara da alhamdu, amma kaga ita sai ake ce mata suratul hamd saboda girmama ta. Allah madaukakin sarki yana son godiya, dan haka cikin sunayen Allah alhamid, cikin siffofin Allah alhamid, ana siffanta Allah da mai godiya, mai kuma ainihin wato son a gode mishi, kuma mai gode wa wanda ya gode mishi ya bauta mishi kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To sai wa yaqulu al-abdu, kuma bawa yace ar-rahmanir rahim, ma'ana can ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki daya, al-alamin, duk abin da ba Allah ba shine alamin, ar-rahmanir rahim. Wa yaqulu al-abdu, haka sai kuma bawa yace ar-rahmanir rahim, Allah mai rahama a nan duniya ga mamaya ga kowa da kowa, ar-rahim kuma Allah mai kebantacciyar rahama a lahira ga mu'minai. Yaqulu Allahu, sai Allah yace asna alayya 'abdi, bawa na ya yabe ni. Wa yaqulu al-'abdu, sai bawa yace maliki yawmiddin, Allah kai ne mamallakin ranar sakamako, ranar al-kiyama, kai ne kake da sarauta kai kadai a wannan ranar. Yaqulu Allahu ta'ala, sai Allah madaukaki yace majjadani 'abdi, bawa na ya girmama ni, ya kambama ni. Yaqulu al-'abdu, sai bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, gare ka kadai muke bauta ya Allah, gare ka kadai kuma muke neman taimako. Qala, sai Allah yace fa hadhihi bayni wa bayna 'abdi, to wannan fa tsakani na da bawa na ne. Domin da yace iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, to kaga wannan niyewa. Da yace wa iyyaka nasta'inu, wurin ka kadai muke neman taimako, to kaga wannan kan shi yewa, ina neman wani abu a wuri na kenan, to dan haka wannan tsakani na da shi ne. Amma sauran ayoyin da suka gabata to yana yabo na ne, yana girmama ni. wali abdi ma sa'ala, abin didda bawa na ya roke ni zai ainihin samu. Ma'ana taimako yake nema wuri na ni kadai ko da gaske kuma yake to zai samu.
Yaqulu al-abdu sai bawa yace ihdina siratal mustaqima,
Allah ka shiryar da ni, Allah ka shiryar da mu hanya wadda take miƙaƙƙiya, ma'ana hanya wadda take babu karkata a cikin ta, lafiyayyar hanya. To kullun abin da ake so ka fahimta kenan, wato ba kawai kana son Allah ya shiryar da kai hanya din bane wadda take ta musulunci, a'a, ya shiryar da kai hanyar da take ta musulunci wadda take tsayayya, ma'ana duk sanda zaka ga an siffanta yin wani abu na aikin alkhairi a musulunci, sai a siffanta abin da tsayayye, wanda in aka fara za a doge, ba a fara kwana biyu a watsar da shi ba. Dan haka zaka ga duk sanda Allah zai siffanta kanshi da adalci a cikin alqur'ani, sai ya ce ainihin Allah madaukakin sarki wanda yake qa'imun bil qisti, tsayayye ne da adalci, ba wai adili ba kawai. Haka sallah da Allah zai ce ku yi sallah, bai ce ku yi sallah kawai ba, sai ya ce aqimu salata, ku tsayar da sallah, ba wai yin sallar ba kawai, amma yin ta kullun akan lokacinta yadda ta kamata, shine abin nema, ba wai yin sallar ba kawai. Siratal ladina an'amta alaihim, hanyar da nake son ka shiryar da ni ya Allah, hanyar waɗanda kai wa ni'ima, wato daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da bayin Allah nagari, hanyar da suke a kai nake son ka girmama ni, ka saka ni a cikin ta ya Allah. To ga hadisai can muka karanto a baya cewa yana daga cikin addinin annabawa, in sun tashi yin sallah suna ɗauka hannunsu ɗaya su tsora akan ɗaya a kirji, ma'ana kullun ka tashi a sallah kana roƙon Allah ya tsora ka akan hanya annabawa, amma saboda dan banzan taurin kai da shedan ya sa maka, kana miƙewa sallar kuma sai ka saki hannunka, kaga addu'arka bata samu cika ba kenan, bata shiga ba, don ka roki Allah ya tsora ka akan hanyar addinin annabawa. Kuma yana cikin hadisi annabi yace sallar annabawa to hannu ɗaya akan ɗaya akan kirji, to kana tashi kuma sai ka saki hannunka, shikenan kai wa kanka da addu'ar da kai da Fatihar ka duk baki ɗaya kai musu jafa'i. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Allah kada ka dora ni akan hanyar waɗanda kai fushi da su, ga ilimi ba aiki da ilimi, sai son zuciya sai ainihin bin rashin gaskiya. Waladdallin, banda waɗanda suke batattu, babu ilimi sai jayayya sai taurin kai sai bin ainihin addini da jahilci, su ne tantagariyar batattun mutane. Haka zaka ga ainihin kwatankwacin kiristoci da makamantansu, addinin suna yin shi ne akan jahilci da ba su ba malaman nasu ba, ba abin da ake musu a coci din, sai a yi waƙoƙi, a karanta musu ƙarya, a karanta aikin banza, a yi surutan iska, a zagi annabawa, a ci mutuncin Allah. Ya za a ce littafin Allah yana ɗauke da cewa annabin Allah ya yi zina da 'ya'yan shi? Yana cikin Bible cewa annabi Lotu ya sha giya ya yi maƙil, da ya sha giya ya yi maƙil yana da 'ya'yaye 'yan mata guda biyu lafiyayyu, sai ya je zina da wannan, ya je kuma ainihin ya zina da wannan, a cikin Bible ba. To abin da ake karanta musu kenan, a ce ainihin annabi Yakubu ya yi dambe da Allah, ya naushe Allah gefe guda, ina za ka ce wannan littafin Allah ne? Nan haka ainihin Ahmad Didar ya ce is the Bible God's word? Halil kitabul muqaddas kalamullah, anya ku littafin Bible magana Allah ne? Shin magana Allah za a iya samun irin wannan? Domin Allah ya ce walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, abin didda ba daga Allah yake ba za a same shi da rikici da yawa. To irin wannan rikici yaya za a iya kwance wannan? To ma gama wannan, sai a ce to a rufe ido a yi addu'a, a yi addu'a. Na gama addu'a, ƴan matan zumunta sai su zo su yi layi, ga kowace ta sha siket, ta ƙona kanta, ta ainihin fito da nono tsebe tsebe, ga ainihin samarin zumunta su zo su yi jita, su yi waka, a yi rawa, a tashi. Ina ake addini haka dan Allah? Addini zai zama haka? Addini ba zai zama. Kaga haula'i humu balun haqiqa. To haka kullu man shaya'ahu, duk wanda ya bi tawaga irin tasu, fa huwa min adallina wa adallu. Qala, sai ainihin Allah ya ce fa haula'i li abdi, duk waɗannan addu'o'i da roƙo da ainihin bawa na ya gabatar, to yayi wa kanshi ne, bawa na ne yake da bukata, wali abdi masa ala, abin didda bawa na ya roke ni zai samu. Al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi, wa Abu Awana wa Malik, walahu shahidun min hadisi Jabir inda Sahmi, wannan hadisi akwai wani hadisi wanda Jabiru ya ainihin ruwaito shi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Al-Imam Sahmi shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Fi Tarikh Jurjan, a cikin littafin shi mai suna Tarihin Kasar Jurjan, a lamba ainihin wato shafi na 144. Allah ya shiryar da mu. to kaga wannan hadisi yana fadin falala ne da daraja ta Fatiha to kaga abin da ake nuna mutane falalar karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan yanzu duk sanda kazo kana karanta Fatiha tun daga sallar Isha da zakai ta anjima har abada kana karantawa to ashe kana ji yanzu kuna zance da Allah ke kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi to dan Allah ba a hadisi ba ina zaka samu wannan in ba a hadisi ba babu inda zaka ji wannan sai dai a ce maka Fatiha farilla ce wanda ya batta zai yi kaza wanda ya batta zai jefar da raka'a zai yi kaza amma ina zaka ji daraja wadda take guarantee wallahi kai kana karatun hadisi
wa kana yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka sance yana cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi tawrati wala fil injili Allah madaukakin sarki mai buwaya da daukaka bai saukar da wata sura ko wata aya a cikin at-taura ko a cikin injila ba misla ummil qur'ani kwatan kwacin uwar al-qur'ani ma'ana uwar al-qur'ani Fatiha kenan saboda duk baki ɗayan manufar al-qur'ani da Allah ya saukar ne dan abauta mishi to wannan manufa Allah ya tattara ta ya zuba ta a cikin suratul Fatiha a cikin suratul Fatiha Allah ya tattare wannan manufa ya cusa ta a karkashin aya ɗaya ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan haka kamar yadda muka faɗi makonnin da suka gabata babban malami al-allamatul hafiz ibn al-qayyim al-jawziyya ya yi littafi madarijus salikina fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma'ana wannan littafi mujalladi uku yana bayani akan fassara ne da ma'ana da fiqhu da za a fitar akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ɗaya cikin suratul fatiha rak amma ya mata sharhi mujalladi uku manya to dan haka babu wata sura a cikin duniyar at-taura ko a cikin duniyar injila wadda ta kai daraja ainihin wato fatiha wa hiya sab'ul masani wal qur'anul azim alladhi utituhu fatiha ita ce as-sab'ul masani ayoyi bakwai wadanda ake yawan maimaitawa wal qur'anul azim ita ce kuma al-qur'ani mai girma alladhi utituhu wadda aka bani gashi a kafa yace qala al-baji al-imam al-baji yace al-imam al-baji wani babban malami ne mutumin kasar maghrib al-andalus inda aka rubuta risala ba maliki ne yana ainihin kasa da mai risala kadan shi ma babban malami ne mai bin mazhabin malikiya muta'assibun jiddan bi mazhabihi al-maliki yana da ta'assubanci da kara mazhabin shi na malikiya wa muqallidun li imamihi imam malik ya kuma rataye wa imam malik fam kamar yadda ka san sayyidina abu huraira ko sayyidatina fatima ta makale wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka baji yake rike da ainihin imam malik baya yadda ya kauce wa imam malik ko ya kauce wa mazhabin malikiya to dan haka suka yi ta musiba da shi da ainihin al-imam ibn hazm kuma shi baji malamin gwamnati ne to dan haka suka ainihin je suka zuga gwamnati ta kama ainihin littafan ibn hazm al-muhalla da ma'ana a lokacin tana al-mujalla da al-fisal da ainihin littafin shi na usulul ahkam dittasa ainihin aka kokkona ibn hazm yace kun yi banzar yace baban muhammad ya haddace duk abin da hannun shi ya rubuta ibn hazm yana nufin kansa yace duk abin da hannuna ya rubuta to na haddace zo ya mai da wadannan littafai al-muhalla din littafi ne na fiqhu dama sai yace to yanzu mata tashi daga al-muhalla ta zama al-mujalla mai bayyana gaskiya to yanzu ta zama al-muhalla bil athari sharhul muhalla littafi al-mujalla littafi wanda yake na kayan ado al-muhalla wato wanda aka yi mai ado da zinari sharhul mujalla sharhin littafi mai bayyana gaskiya bil asar da hadisai don haka in yace idan ka tashi sallah sai kai kabbara Allahu akbar ka daga hannunka sai yace qala haddathana fulanin ya kawo isnadi tiryan tin daga kansa hakan malaman shi har kan annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hazm ba dai shi yace maka bukhari ya ruwaito ko muslim ko tirmizi ba saboda yana ganin cewa ai bera mage in ba ita ta kashe bera ba ma ba za ta ci ba saboda muqami saboda ji da kai yana ganin shi namiji ne dan haka yace bukhari ma ya ruwaito shi kaman ma yaya ne dan haka sai je shi ma ya bi malaman hadisi ya ruwaito wurin su da isnadi sai dai suka ji sun game da bukhari akan hanya ko sun game da muslim akan hanya amma ba dai wai zai kwafo hadisi cikin bukhari ya ce rawahul bukhari ba yana ganin bai zama namiji ba kenan babban malami ne ba maliki ai ba zahiri mun shayar tarihi akan shi insha Allah ta'ala sai wata ran za a zo ayi cikakken tarihi akan ibn hazm saboda yana daga cikin malaman da aka zalunce su
saboda malami ne mai bin sunna kai tsaye kuma ba abin da ya kan mishi da wani mazhabi daga cikin mazahibul fuqaha dinnan da ainihin suka shahara ba abin da ya hada shi da wata gwamnati tare da cewa uban shi na daga cikin ministoci kai shi kanshi an taba bashi minista na wucin gadi to amma tun da ya zama babban malami ya zama gaskiya kada yake karewa to har ya mutu kuma sai ana rikici da shi aka zo aka boye littafan shi bayan mutuwar shi Allah cikin rahama shi ya bayyana waɗannan littafai a duniyar ilimi suka bayyana yana da littafai shahararru abokin ainihin al-Imam Ibn Abdul Barr ne to wannan baji yayi sharhin muwadda shi ma baji sharhin shi na muwadda sai ya sa mishi al-Muntaka to daga baji ne al-Sheikhul Allamatul Albani sai ya dauko قال الباجي باجي yace yuridu qawluhu ta'ala wannan magana da annabi yace ita fatiha ita ce sabul masani din nan wanda aka bani to baji sai fassara wannan hadisi da cewa annabi yana nufin magana Allah madaukaki da Allah yace walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim haqiqa mun baka ayoyi guda bakwai wadanda ake yawan maimaita su wadanda kuma su ne al-qur'ani mai girma wannan wawi ba wawi ne ainihin na atafi ba wato wawi ne na badalun والقران العظيم دين بدل من معنى ايت سوره الفاتحه دين ايت تي السبع المثاني كما ايت تي القران العظيم دين ايات ده wannan aya take nufi kuma zaka zo kaji yadda ya fassara yace wasmiyati sab'u an kirayata as-sab'u li annaha sab'u ayati saboda ayoyinta guda bakwai ne munasaba akan wannan shine karatutukan da muka huto a baya an yi magana akan ainihin basmala basmala mun karanta cewa sahihiyar magana ba a ainihin bayyana ta to basmala aya ce daga cikin ayoyi na ainihin suratul fatiha sai dai ainihin a cikin riwaya ko kuma a cikin kira'o'i na ainihin imamu nafi to a cikin waɗannan kira'o'i da makamantan su fatiha basmala ba ainihin aya bace ko da yake akwai babban malami a Sheikh Ahmad Muhammad Shakir a cikin ainihin sharhin shi da ta'alikin shi da wa Tirmidhi yana ganin cewa a kashin gaskiya lallai basmala ta zama aya ce daga cikin ayoyi na kowace ainihin kira'a a cikin suratul fatiha to amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa basmala lallai aya ce daga cikin ayoyi na fatiha amma a cikin kira'al jumhur amma a kira'a imamu nafi riwayar warshi da riwayar qalun to basmala ba aya bace dan haka aka zo basmala sai dai a yi ta a matsayin ainihin a fara da ita amma ba matsayin ta na aya guda ba to a karkashin haka imamu nafi wato almajiran shi a riwayar su da warshi da qalun din suka zo siratal ladina an'amta alaihim to aya ce wannan wurin ghairul maghdubi alaihim waladdallin ita ce cikon aya ta bakwai siratal ladina an'amta alaihim aya ta shida ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya ta bakwai amma a sauran ainihin kira'o'i kamar su kira'o'in su hamza da suke sa'i da makamantan su to wannan ainihin in ka taho siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin tunan ne kace aya ta bakwai to a karkashin haka basmala sai kaga an rubuta bismillahir rahmanir rahim gaban ta sai a sa aya ta farko kenan jama'a mun fahimci wannan to amma duk da haka ya halatta koda kana yin sauran kira'o'in ne da suka ce basmala aya ce ta farko in ka zo zaka iya tsayawa siratal ladina an'amta alaihim ya zama wannan waqafi ne hasan kyakkyawan waqafi ne in kai haka ya halatta ka'ida tajwidi li'annaha sab'u ayatin saboda ita fatiha din ayoyi bakwai ce dan haka ake ce mata sab'un minal masani wal masani abinda ake nufi da al masani abinda ake maimaita li'annaha tusanna fi kulli raka'atin saboda ana maimaita ta a kowace raka'a ay tu'adu ana nanata ta ana maimaita ta wa innama qila laha abinda yasa kuma aka ce da ita al-Qur'anul Azim ala ma'na at-takhsis laha bi hadha al-ism an fada haka ne dan a kebance ita fatiha da wannan suna ma'ana ita kanta fatiha zaka iya kiranta al-Qur'ani kenan wa in kana kullu shay'in min al-Qur'ani Qur'anan aziman ko da ita duk abin da ke cikin al-Qur'ani Qur'ani ne mai girma dan haka dan mutun ya ce na rantsi da Yasin to bai laifi ba na rantsi da Falaki da Nasi na rantsi da Wattini na rantsi da Nunwal Qalami duk daidai yayi mun fahimci wannan amma yana cewa na rantsi da tarnatsar ubangiji to shirka ta shigo a cikin lafazi ba a rantsa da kwaran kwatsa wannan kwaran kwatsa wani mala'ika ne ar-ra'adu mala'ika ne ar-ra'adu din shine yake wannan tsawar kana cewa na rantsi da aradu na rantsi da tarnatsa billahi allazi la ilaha illahu kamar mazaka tuba izauri kace la ilaha illallah ba wai ka zama kafiri bane amma la ilaha illallah ita ce kafara irin waɗannan abubuwa duk wanda ya rantsi da wani abu wanda ba Allah ba sai la ilaha illallah ba wai ridde ya sake jaddada imanin shi ba amma kaidar da annabi ya kawo kenan duk wanda ya ce wa dan uwan shi wani zo mu dan taba tata mana ko da raha ba da gaske ba da raha wani zo mu dan taba tata mana da to kuma yanzu dai a ce wai yana raha wai zu sheguntu babu haka wai da can sun yi ne amma wai yanzu wai yanzu ana shegantaka abin ne to manzo Allah yake ba da sadaka ko kwandala ka dauka ka ba da sadaka ita ce kafara cewa zo mu tata kawai dan ka san tata bala'i ce duk wadannan hadisai ne sahihai suna cikin Bukhari da Muslim to ko da yake komai na alqur'ani qur'ani ne mai girma amma dai an keba fatiha da wannan kama yuqalu fil ka'bati baitullahi kama yadda ka'aba ake ce mata dakin Allah wa in kanatil buyutu kulluha lillahi ko da yake dukkan masallatai dakunan Allah ne walakin ala sabilit takhsisi wat ta'zimi lahu sai dai an ce wa ka'aba ne dakin Allah dan ake bance ta da wannan suna to haka aka ce wa fatiha qur'ani dan ake bance ta a daraja ta da wannan suna ba wai dan ita kadai ce alqur'anin ba mun fahimci wannan da kyau ko wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i wal-Hakim su suka ruwaito shi wa sahahahu al-Imam al-Hakim an-Naisaburi Abu Abdullah ya inganta shi wa wafaqahu adh-Dhahabi al-Imam adh-Dhahabi ya dace da shi ma'ana al-Imam adh-Dhahabi ya yadda da wannan hukunci da Hakim yayi to duk sanda kaga al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani ya kawo cewa Hakim ya ruwaito ya sahaha shi kuma ainihin Dhahabi yayi muwafaqa ya dace da shi shi kuma Albani ya shiruto shi ma yana nufin ya yadda ke da bai yadda ba zai yi ta'kidi zai ci gyaran magana to so da dama a cikin kamar yadda muka karanto a baya karatun ahkamul jana'iz sai ka ji ya ce wa huwa kama qala haka abin yake kamar yadda suka faɗa ma'ana hakim da ya inganta ba hadiya yadda to haka abin yake in albani da yadda ba sai gyara musu wannan magana mun fahimci wannan da kyau ko to ma'ana kai kuma yanzu in ka tafi sai ka ce hakim ya ruwaito wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi wal albani Zahabi yayi muwafaqa da shi haka Al-Sheikh Al-Allamah Al-Albani Albani yayi aiki shi kanshi akan Al-Mustadrak na Al-Imam Hakim An-Naisaburi Hakim lokacin da ya rubuta littafin shi yace yana ganin akwai wasu hadisai da suka inganta a bisa sharuɗan Bukhari da Muslim amma dan menene Bukhari da Muslim ba su kawo su ba sai zauna sai rubuta wannan littafi nashi babba Al-Mustadrak al-Sahihaini ma'ana cikon karashin abin da ya kamata Bukhari da Muslim su kawo ba su kawo ba shine ma'anar mustadrak kama an ci gyaran su kenan an cika shine istidraki to shi kansa hakim da ya rubuta wannan littafi yana nan sai ya zama yana gyaran littafin yana gyara kurakuran shi yana cire wasu hadisai da yake gashi da kansa ba su inganta ba to ya gyara ɗaya bisa biyar na littafin sai Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi shine al-Imam az-Zahabi sai zo sai talkhisul mustadrak a dacin a tsohon bugu wanda ainihin ake bugawa na mustarrak din za ga an buga shi sai a kasa shi biyu bangaren sama shine mustarrak na hakim kasa kuma shine gyare-gyaren na Zahabi to a Sheikh al-Allamah al-Albani fiye da shekara 40 shi ma ya gyara wannan littafi amma ba a buga shi ba har yanzu Allah ya shirye da wa amara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-musi'a salatahu an yaqra'a biha fi salatihi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci al-musi'a salatihi wannan mutum da yazo yana yin sallah batacciya annabi ya umarce shi da cewa ya karanta ita fatiha a cikin sallar shi ka gani dama ya tabbata cewa annabi ya koyar da wannan mutum farillai ne da wajibai ma'ana da sunnoni masu ƙarfi to Sheikh al-Allamah al-Albani yace al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi fi juz'il qira'ati a cikin littafin shi mai suna juz'ul qira'ati khalfal imani bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci wannan littafi na al-Imam al-Bukhari wato Imam al-Bukhari na da littafai da dama yana da littafi Sahihul Bukhari shine wanda kowa yafi sani yana da littafi Juz'ul Qira'ati Khalfal Imam yana da littafi Juz'u Raf'il Yadaini ma'ana dangane da mas'alar daga hannu zamu zo zamu bayani akan ainihin wannan littafi insha Allah ta'ala a karatuttukan gaban an je gabar da ta kamata amma wannan littafi Juz'ul Qira'ati Khalfal Imam na daga cikin matsalolin da aka yi fitintunu a zaman nan da tsakanin manyan malaman hadisi da manyan malaman fiqh rikici ya faru mai girma yadda har wasu na kin wasu bin wasu sallah kai har wasu na ganin aibu ma akan ainihin wasu cewa karatu a bayan liman a sallar da liman yake bayyana karatu shin ko zaka yi karatu wasu malamai suka ce zaka yi wasu suka ce ba zaka yi ba to waɗanda suka ce zaka yi karatu din nan suna da dalilai daga cikin dalilan su malam zai kawo mana wasu ya warware mana daga cikin dalilan suka ce saboda an samu hadisai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi gama fatiha yayi amin sai yayi shiru ya bada dama ga mamudan su samu damar karanta fatiha sannan suka karfafi dalili akan cewa dole mamu ya karatu ainihin na fatiha saboda waɗancan nasoshi na hadisai da muka karanto cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta ainihin fatiha ba. Suka ce to wannan ya shafi mamu da liman da mai sallah shi kadai, dan haka lalle liman ya shiru bayan ya gama fatiha dan mamu su samu damar yin fatiha. In kuwa har liman bai wannan shiru ba, to dai lalle mamu su samu inda suka fadada kafin ai ruku'u su karanta fatiha, ba haka ba su da sallah. To wannan mazhabi zaka ga da yawancin malaman kasashen Saudi Arabia da makamantan sun dauki haka. Dan haka a masallacin Ka'aba da ainihin masallacin Madina na annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka ga liman ya gaba karatun fatiha sai dan yi shiru ya dan bada dama gurgurdan yadda ainihin liman zai ainihin samu ya mamu su shigar da karatun fatiha. To a kashin gaskiya waɗannan hadisai da suka dogara da su, su waɗannan bangare na cewa annabi yana yin shiru hadisai ne dha'ifai munkarai, cikakken bayani akan su nan cikin ainihin silsilal ahadith adh-dha'ifa shi Muhammad Nasir Din al-Albani yayi, sannan kuma zai ƙara mana bayani anan. To wannan mas'alar shi Bukhari ya goyi bayan ta cewa lalle liman zai ainihin bari zai mamu lalle za su karanta fatiha a bayan liman ko da sallar da ake bayyana karatu. To shine sai wannan littafi juz'ul qira'ati khalfal imami, wannan littafi juz'i ne guda kwatankwacin girman sa da wannan sifatul salati, an samu Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim malamin tafsiri da aqida da ainihin wato abin nan shari'a a Jami'ar Bayero ya ainihin yi tahqiqin wannan littafi tun 1976, wato yau shekaru 22 Dr. Ahmad ya yi tahqiqin wannan littafi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma wannan littafi bai fito da shi an buga shi ba sai 1980, wato kwatankwacin shekara kamar 13 kenan. To aka samu ni babban malami ba masare shi ma, sunan shi Sheikh Sa'id Zaghlul, shi ma ya ainihin yi tahqiqin ainihin wannan littafi juz'ul qira'ati khalfal imam. Wannan littafi kaje ka same shi zaka ga tattauna matsaloli daya bayan daya, kamar yadda ainihin su malamai din suka yi kokarin kowanne ya kawo ainihin gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya hore mishi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. To amma anan za a zo a tabbatar maka da abin da yake daidai ne insha Allahu ta'ala. Wa qala liman lam yastati' hifzaha, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ga wanda ya kasa haddace fatiha, wani sahabi ne ya kasa haddace fatiha, to dan kasancewa duk wanda yaje gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama baya wartaka shi, baya wulakanta shi, domin shi ne wakilin Allah a cikin wannan al'umma ta mu. Allah kuma kullun kiranka yake ka taho, in ka rugo da gudu ka taho wurin manzo Allah, manzo Allah ya kore ka ka tafi gidan wa kuma. To dan haka har zina sai da wani saurayi yazo yace ya manzan Allah nazo ne ka halata mini zan je in yi kaza, zai ce zai je zai zina. Sahabbai kaya kaya, manzo Allah yace a ba ruwan ku ba da ku yake ba idan yake kaida kenan, duk sanda kake kai na tsatse ne in aka zo muqabala za a yi da malamin ka ba abin da ya shafe ka, ka ja bakin ka kai shiru. In an nemi taimakon aya ka miko, in ba a nema ba ka ja bakin ka kai shiru. To haya haya, manzo Allah yace ku shiru kai matso daga nan. Manzo Allah bai ce Allah ya tsine maka albarka za mu kunuti kanka ba, a'a sai yace matso kusa. Kana da uwa? Yace eh. Zaka so ai zina da uwarka? Yace a'a. Kana da kanwa? Yace eh. Zaka so ai zina da ita? Kana da wanci ka? Duk ya lissafa mishi yace. Sai yace manzo Allah kai mun addu'a Allah ya shiryar da ni. Sai manzo Allah ya shafa gashin makwarkwadan shi gojin shi haka yace Allah ka shiryar da shi, Allah ka shiryar da shi, Allah ka shiryar da shi. Wannan saurayi yace tun daga wannan rana bai sake tunanin ya zina ba balle ya sha'awar yin. To wannan yazo ya sadu da matar shi kuma da azumi lafiya, na shiga uku na shiga uku na manzo Allah yake kai lafiya ka shiga uku ka shiga uku, yace waqatu alam ra'ati wa ana sa'imun, azumin ramadana miki ya manzo Allah na sadu da matata na shiga uku, manzo Allah yake zauna zaka yi yan tabawa, yace babu hali zaka yi azumi kwana wata biyu, yace babu hali zaka iya ainihin ciyar da miskinai su, yace babu hali. Sai ya samu wuri ya zauna, aini dai nazo. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune, sai aka kawo sadaka aka kawo zakka, sai yace wannan buhu ka ja shi ka je kai kafara a gidanka, ka je kai kafara, kai kafara laifin da kai. Wannan mutum yace ya manzo Allah wayafi ni talauci ba gidan da ya dace ci dabinan nan yau sai gidana. Manzo Allah yace tafi ka je ka ci cinka da zaka yi shine kafara gare ka. Dan Allah ina ko addinin annabawan da gaba ɗaya bai saukin wannan ba balle addinin malamai da zai biyo ba, addinin annaba duk baki ɗaya ka hada shi wallahi babu addinin da ya sauki na manzo Allah. Addinin annabi Isa ba abin da ke cikin shi sai wahala, saboda me? Saboda Yahuda shegun mutane ne, dan haka aka saukar musu da shari'a ba rahama a cikin ta. Sai Allah yake zalika bima asaw wa kanu ya'taduna, saban Allahnsu da ta'addancin su yasa aka tsananta musu. Sai a dubi menene Yahuda suka fi jin dadin ci, ba Yahuda yana son kitse sai aka ce haramun ne, ba Yahuda yana jin dadin kifi sai aka ce haramun ne, duk abin da yake jin dadi sai ya ce haramun ne ba yahudu yana son ya takama da riga na jaza na diga sai ya ce ya sa albakashi ya kafce ta Allah ya kuntata musu saboda me saboda su ma haka suke yi wa shari'ar Allah ana nan aka aiko annabi Isa sai ya ce nazo ne dan in saukaka wasu abubuwa waɗanda suka yi tsanani kaga sai ya ce ba'dhal ladhi hurrima alaikum nazo ne in halatta muku wasu abubuwa da annabi yazo sai Allah ya ce kace ni Allah ne ya aiko ni baki ɗaya zuwa gare ku don in halatta muku komai da duk abin da yake mai tsarki ne sannan Allah ya ja kunnan mutane ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum duk abin da Allah ya halatta ka ku haramta kana haramta abin da Allah ya halatta ka zama ba maguji to wannan shari'a da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita wallahi duk wanda kaga ya zama tsinanne to shi ya ja tsinuwar ta haukan shi amma babu wanda manzon Allah ya wajafa yace ba ni baka sai wanda ya wa kanshi laifi aka ja aka kai shi wannan matsayi duk gurgurda yadda kazo manzon Allah yana da sauki da zai maka al-imamu abu da ya ruwaito hadisi sahihi an fita masallaci sallar isha da daddare sai wani munafiki ya tsaya a lungu wata mata na zuwa yayi hijabin ta ya zina da ita ihu ihu kafin mai kwatanta yazo ta gama ihu shi kuma wannan ya kubuce wannan mai kwatanta yana zuwa sai ta ci kwalan shi yace billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsa da duk rantsuwar duniya ya rantsa aka ce a'a ba wata magana kai ne sai hakura kaddara ya za a yi sai ka tawo ce to haka yanzu akai hadari kana tsaya yan sanda suka zo sai su kulle ka sai ba haka ake ba to haka kaddara ce ta riga fata garin taimako aka je da la'asar aka taru za a tsaye mishi da haddi ya za a yi wannan munafiki ashe ya zo kallo da ya ga gadangadan wannan mutum yayi laifi ya wannan mutum ni ne laifi kuma in bari a kashe shi ba hakkin shi da wannan zunubin zan ji a wurin Allah da laifin da ne koko da kisan bawan Allah da aka bai ci bai sha ba sai ya ce ya manzon Allah wannan mutum abin da ya faɗa gaskiya ne lalle lalle yace shine yayi wannan abu ya kubuce kenan wannan mutum yazo sai ta dakume shi yace ina jin su suna wannan takaddama tunda dare ne Madinan lunguna ne ga sunan da duwa kana makalewa wani kologo sai kai ta jin ana magana kana musu dariya kana shewaka sai sahabbai suka kai mishi da muka ya manzo Allah yace ku duk ku sake su su tafi kenan ba tsanani a ciki ayya manzo Allah ka tsaya yace ya tuba tuban da yake duk mutanen Madinan aka kasafta musu sai sun shiga aljanna balle shi kadai iri iri yaga za a zalunci wani ba da hakkin shi bai fito ya furuci ya tafi Allah ya yafe mishi waye ba da garanti shehu ne ko wali manzo Allah ne ba da garanti matsala ta fi karfin wali ta fi karfin shehu ne to haka al'amarin yake manzo Allah duk wanda ya je gaban shi wallahi sai ya tafi da alheri mun ka hadisin wani mutum na azumi ya kama yace zai iya hakura da jima'i dare da rana sai jima'i da matar shi yace to azumi na shiga sai ga yayi jima'i da ita da rana kafara ta kama shi sai yace anti alayya ka zahari ummi sai mata zihari ai ma an na sake kwanciya da ke na kwanta da uwata shikenan yace ana nan dare kawai yace ina yace ta kwanta ji ta bude cinya yake sai ga kai ba zai iya juriya ba sai ya biya bukatar shi ya tafi duk malaman fiqhu ne na angosu duk suka bashi fatawa ba sauki suka ce ina kafara azumi 60 daidai wa daidai wata biyu ko yan tabawa ko ciyar da miskine 60 yace ba hali rahama rahama suka ce ba sauki malaman kauye malam wallahi ba sauki duk yadda zakai sai sun kashe ka goma ka gudo bariki wallahi kuwa sai gudo madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna sai sheko da gudu madina sai yace ya rasulullahi kaji mutun ne mai rahama mai barkwanci manzo Allah yace to ba komai abin yana da sauki kana da wuya guda da zaka enta bawa yace wallahi duk duniya ba wuya na babban mallaki wuyan kowa ba to azumi zaka iya wata biyu yace wata daya ma ba azumin ne ma ya ja maka wannan laifin ba kuma wata daya an kasa yau shi wata biyu yace to ya za a yi to ciyar da miskine su yace wallahi da ni da mata na je da yunwa muka kwana ina ciyar da miskine 60 ga masakina a gida manzo Allah yace daga wace anguwa kake yace anguwa kaza kauye kaza manzo Allah yake kaje ina da wakili da nace tara mun zakka a gurin kaje kace ya baka zakkar su waɗannan mutane kaje ka ainihin ci wannan zakka ita ce kafara kaje ya samu waɗannan fuqaha kenan ko mutafaqiha yace na samu kunci da azaba da bala'i da rashin rahama a wurinku, naje wurin manzon Allah naje rahama, kuma zakkarku yace ku bani ita ce kafara in ci a gidana. To wani addini ya kai na manzon Allah sauki? Wallahi babu. Shi yasa Imam Ahmad yace dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata asaru la targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi farra'yu laylu wal hadisu naharu falarubbama jahila al fata athara al huda washamsu bazighatu laha anwaru. Yace hadisi, yace madalla da hadisi, madalla da karatun hadisi, yace kada su maka jafa'i su raba ka da hadisi, su raba ka da masu karatun hadisi. Yace duk inda ka ga ra'ayi a duniyan nan duhun dare ne, hadisi ko yace hasken rana ne, wai sai dafe shi. Wata fitila za a kunna da rana sai haske, balle ma tafi rana haske. To matsayin hadisi kenan da sauran ra'ayoyi. Shi yasa wallahi kar ka sake su maka jafa'i su raba ka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai wadannan hadisai suna da rudani, suna sabawa alqur'ani, da wannan sabawa qur'ani da rudanin duk a kwakwalwarka aka samu. Allah ya shiryar da mu. To wannan mutum dai gashi Fatiha ya kasa haddacewa, amma wallahi manzon Allah bai ce kai dai Allah wa daranka ni ana saukar da qur'ani a zamanin na ka kasa haddace Fatiha, an soke sunanka daga makaranta ta, manzon Allah bai ce haka ba. Gashi sai ya ce kul, to in ka tashi sallah ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi. Kai wannan zikirin gurgudan yadda kaga ake tsayawa Fatiha da sura sai kai ruku'u, shine karatun ka na sallah ka. Ma'anar shi shine subhanallahi, tsarkiya tabbata ga Allah, walhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah, wala ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wallahu akbar, bab Allah shine mai girma, ma'ana Allah shine babba, wala haula wala quwwata illa billah, babu dabara, babu karfi ga kowa sai ainihin ga Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan hadisi gashi yace al-Imam Abu Dauda ya ruwaito shi, wa Ibn Khuzaima da al-Imam Ibn Khuzaima. Ibn Khuzaima ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'in farko, takadda ta 80 fuska ta biyu. Mun yi bayani akan wannan ya faru ne ga Sheikh Al-Albani ya yi hujja da Ibn Khuzaima kafin a buga shi, amma yanzu an buga shi, ko da yake ba cikakken shi aka buga shi ba, mujallad 4 ne. Wal Hakim, haka Al-Hakim ya ruwaito wannan hadisi, wa Tabarani da al-Imam Tabarani wa Ibn Hibban da Ibn Hibban wa sahahahu, shi al-Imam Ibn Hibban ya inganta shi, huwa wal Hakim, da shi da Hakim, wafaqahu adh-Dhahabi, al-Imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim, ya yadda da wannan magana, wa huwa fil irwa'i, al-Sheikh al-Allamatu al-Albani yace wannan hadisi na cikin Irwa'ul Ghalili, lamba hadisi na 303 daidai. Mun fahimci wannan da kyau ko? To kaga annan ne sai malaman fiqhu suka yi ijtihadi mai fa'ida, mai bada amfani, suka ce wannan addu'a ga mutumin da ya kasa haddace Fatiha, ya kuma kasa ainihin iya karatun Fatiha ko da a rubuce, amma ya zan zai iya karanta wannan addu'a to sai ya yi ta. Amma ga mutumin da ya zama ya iya yaki da jahilci, ma'ana ya iya karatun Larabci, zai iya karanta Fatiha in yana ganinta, to sai a samu wata ƴar takarda ko wani allo, sai a rubuta mishi Fatiha, ma'ana sai zan wannan takarda na aljihun shi ko tana rike da yazo sallah yayi kabbara yayi abubuwan da suka kamata sai ya bude yana karantawa haka, babu ainihin laifi. In ya gama karatun ta shikenan, abin da ya shafi ainihin sura kuma to sai waɗannan zikirori ko kuma makamantan haka, ita kan ba lallai sai ya duba ba. Amma wannan Fatiha tunda zai iya duba yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin, amma ya kasa haddacewa, to sai aka ce a to haka ne, yaya wannan sahabi annabi ce a rubuta mishi ba, sai aka ce saboda ummi ne. A zahiri wannan sahabi ummi ne, bai iya rubutu bai iya karatu ba, dan haka to yaya za ka yi da wannan? To tunda zai iya haddace waɗannan zikirori sai ka bashi su, kafa biyar zai yi, kafa goma zai, gurgudan yadda ya ga ana ainihin tsayawa karatun Fatiha da sura, to sai ya zama shine nashi abin da zai tsaya. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan hadisi sai aka samu wasu daga cikin malaman fiqhun malikiyya, kamar wani malami Al-Sheikh Abu Muhammad da Maliki ne, wanda mai askari ya kawo labarin shi, da kuma mazhabin Hanafiya, da kuma ainihin Shi'a, sai suka ce to wannan ya nuna kenan karatun Fatiha a sallah ba ainihin wato wajibi bane a dukkanin raka'o'i. Indai aka samu mutum yayi a mafi yawancin raka'o'i, kamar sallah magriba dake da raka'a uku, in ka karanta Fatiha a cikin raka'o'i biyun farko, to raka'a ƙarshe ta uku in kai wannan zikirin ya isa, sai aka ce to waɗannan dukkan ku kun fada kuskure, saboda wannan hadisi Annabi ya karantar da shi ne ga wanda ya kasa haddace Fatiha. Ashe wannan wani hukunci ne ya faru ga wani na larura, amma kai da kake lafiyar ka kalau ka iya haddace Fatiha to lallai sai kai Fatihar kuma lallai din a cikin kowace raka'a jama'a mun fahimci wannan ai gashi mun jina daga cikin dalilin da yasa ake ce mata as-sab'ul masani saboda ana maimaita ta fi kulli raka'atin a kowace raka'a to zamu zo mu samu nasoshi ma karar waɗanda ke hukunta Fatiha lallai ai ta a kowace raka'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to dangane da wannan zikiri haka za ka karanta shi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah to dangane da kalmar la haula wala quwwata illa billah la a cikin larabci tana kasuwa kashi uku la da kake ganin ta lamalu da fataha la da kake ji ana cewa to kwatankwacin kashi uku ce akwai la ta ainihin kasam la uqsimu bihadha albalad to wannan ana hukunta ta da silatul litaakidil qasam ai ba sai na rantsa da cewa wannan gari ma yana da daraja na makka ba la uqsimu to wannan la ce ta ainihin wato kasam ta rantsuwa kana kawo ta ne dan ka karfafi rantsuwar ka ma'ana in ka ce na rantsa da makka ai kai rantsuwa amma in ka ce na ai ba ma sai na rantsa da makka ba wannan rantsuwar ta fi waccan ta dazu ba ma sai na rantsa ba ma ma'ana ya fafi ka ce ma na rantsa to wannan ita ake kira silatun li ta'kidil qasam la ce ta qasam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ita ba ta yin ainihin jarra ga wannan suna ba ta yin nasba ko wani abu ko fi'ili ko ismi don gashi ka ji la uqsimu bata zama la uqsim bata zama la uqsima ba la uqsimu to la ta biyu kuma akwai la ta nafiu ita ce la ilaha to in ta samu suna a gaban ta sai ta samu shi nasba la ilaha la rabba la kitaba fil fasli la muhammad la duk inda ta taso suna sai ta samu shi nasba to akwai kuma la wadda take ainihin ita kuma ta nahyu ta hani la tazhab la tazhab ita wannan la ce ta nahyu idan ta tasa fi'ili mudari'i a gaban ta sai ta daure shi la ta'kul la tadrib da makamantan haka amma ita waccan la ta nafiu to in ta sassu suna a gaban ta sai ta samu shi nasba to idan aka sake maimaita ta a cikin jumlar ta sake haduwa da wani sunan a gaban ta to tana da hukunci kamar haka to kamar irin wannan kenan la haula wala quwwata kaga la ta zo guda biyu kuma da sunan a gaban ta to kana da yancin duka mai da sunayen nasba kace la haula wala quwwata kana da yancin duka sa musu nasba la haulu wala quwwatu kana da yancin ka sa wani farko nasba na biyu ka sa mishi dhamma la haula wala quwwatu kana da yancin na farko ka sa mishi dhamma na biyu ka sa mishi fataha la haulu wala quwwatu duk wanda kai in dai ba kasara ko dauri ka sa wa wannan suna ba to lalle ba zai zama kuskure ba yana nan cikin mulhatul i'rab ta al-imam abul qasim al-hariri mun fahimci wannan da kyau ko to sannan mutane suna kuskure in sun zo suna cewa wala qawati ba a cewa wala qawati ba Hausa bace eh wala haula babu dabara ga kowa wala quwwata ba karfi ga kowa illa billahi sai ga Allah wa qala lil musii salatihi annabi yace wa wannan mutum wanda yazo yana batacciyar sallah annabi yace fa in kana ma'aka qur'anu in yazan akwai qur'ani tare da kai ka haddace wani abu na alqur'ani faqra bihi sai ka karanta alqur'ani a cikin sallar ka wa illa idan baka haddace komai na alqur'ani ba fahmadillaha sai ka gode wa Allah wa kabbirhu ka girmama Allah wa hallilhu kai la ilaha illallah kaga waccan addu'a kenan domin da yace wa illa fahmadillaha alhamdulillah ga ta a cikin wannan addu'ar sannan wa kabbirhu Allahu akbar wa hallilhu gashi wa la ilaha illallah in aka ce ainihin at-tasbihu subhanallah alhamdulillah in aka ce al-haylala shine la ilaha illallah al-kabbara shine Allahu akbar in aka ce al-hay'ala shine la hawla wala quwwata illa billah al-hawqala la hawla wala quwwata illa billah al-hay'ala la hayya 'ala as-salah mun fahimci wannan ko al-basmala bismillahir rahmanir rahim ala haddi qawli ash-sha'ir laqad basmalat layla ghadat laqituha fa ya habba hadha al-hadith al-mubasmalu wa imrul qais ya gama da budurwashi Laila wani abu da wata budurwa da yake bala'in santa saboda ciwon santa da yake karan anguwar su Laila ma sai da ya mishi waka karan anguwar su Laila ma yana da daraja wai a wurin Imrul Qais fiye da dukkan duniya haka yace a cikin waka sai da ya wace karan angon su Laila saboda soyayya. To shine yace laqad basmalat Laila ghadata laqituha, yace safiyar da muka hadu da budurwata Laila zamu fara tadi sai da mata ce bismillah saboda muqami a wajen tadi. Sai yace fa ya habbaza hadha alhadith almubasmalu, kai madalla da tadin da ake fara shi da bismillah. Ba ma guje ne amma suna yin alhamdulillah, suna yin bismillah a lokacin. Shegantaka ce da ta zo musu da aka zo da Qur'ani, sai suka ce su ba su yadda a ce Ar-Rahman Ar-Rahim ba. Man Rahman, waye wani Ar-Rahman? Wai shegantaka ce, kuma sun san shi cikin waƙoƙin Zuhairu da su antara suna faɗa wa ma ya sha'ir Rahmanur Rabbi da sauransu suna faɗi. Shegantaka ce kawai, in mutum ya so ya ƙure ka sai ka zo da abin da ya yadda da shi, sai ya ce bai yadda ba wai dan kada a zauna lafiya. Haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama, da aka sa bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah, hadha ma salaha muhammadur rasulillah sallallahu alaihi wasallama suhaila ibn amr, da aka zo yin sulhu da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sai suka ce waye wani ar-rahmanu, ashari ba mu san wani kinibibi, bismillah muka sani. Wannan shine sulhun da muhammadu manzo Allah ya yi da shi da suhaila dan amr wakilin maguzawa. Sai suka ce sam bamu yadda, mun yadda manzo Allah ne za a yi rikici, Muhammadu dan Abdullahi ba a sa. Aliyu yace kai manzo Allah, hannuna ba zai share Ar-Rahmanir Rahim ba, hannuna ba zai share Rasulullahi ba, wallahi sai dai a fasa sulhu. Aba malan dai zafin kai ne, manzo Allah ma yana da irin kwai. Juyin duniya yake faufau a goge Ar-Rahmanir Rahim, to me rage ba rahama Allah kuma? A goge Muhammadu Rasulullahi, to me muke yi kuma? Manzo Allah yake ku nuna mini gurin. Aka nuna mishi bai iya rubutu ba da karatu dan mukamin shi. Kai kun aka ce baka iya rubutu da karatu, wallahi an zake ka, ka gudu makaranta yaki da jahilci, evening classes, adult education, sai ka fada. Manzo Allah aka nuna mishi, sai ya share da hannun shi yace a rubuta Muhammadu dan Abdullahi, yace duk duniya su kafirce mini, Allah ya yarda ni manzon Allah ne. Duk in kun ce ba ku yarda ni Rasulullahi bane, Allah ya ce wakafa billahi shahida, to yace wakafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah, to ba ma guje dan bai yadda ba me aka yi? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. To wannan hadisi ko da ba mai takhrijin shi ba, gashi yace Abu Dawud ya ruwaito shi, wa Tirmidhi wa hasanahu. Abu Dawud ya ruwaito shi da